sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun ma jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, barkamu da safiyar Juma'a ta babbar rana 27 ga watan Oktoba shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da masauran abokan aiki ke farin cikin kamu ko wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Zaben Kenya da aka saki ya fuskanci cikas bayan wata arangama da aka yi tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga. Yayin da a Liberia dan takarar shugaban kasa Jejuea ya samu goyon bayan wani fitaccen dan siyasar kasar. Sannan wani kuma mutum majalisar dattawan Amurka ya nuna rashin gamsuwarsa da bayanan da aka gabatar mai dangane da harin da ya kashe sojojin Amurka hudu a jamhuriyar Niger.
To kanin labaran kenan aka ji, ko ya dangantakar Amurka da jamhuriyar Niger za ta kasance bayan da sojojin Amurka hudu na musamman suka rasa rayukansu a Niger din?
Ko ya shafi abun ba zai kawo wani dogon sauyi ba kuwa, sai dai ai mishi wani kwaskwarima kuwa, kamar in Congress yana son in abun da ya kamata gwamnati shi ma Congress shawara ne sai komo ta wajen su.
A jiya Alhamis ne aka sake gudanar da zaben shugaban kasa a Kenya, sai dai yan adawa ba su shiga zaben ba. Ko me zai faru ga kasar Kenya?
Abin da zai faru shine zai kara raba kasar, saboda kaga siyasar Kenya siyasa ne na kabilanci. Shi Uhuru Kenyatta Kikuyu ne, Raila Odinga Luo ne.
Zamu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Zaben shugaban kasar da aka saki a Kenya ya fuskanci cikas bayan da aka yi arangama tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga a jiya Alhamis, yayin da aka gaza bude wasu rumfunan zabe a yankunan da yan adawa suka furin jaye. Shugaban hukumar zaben kasar Wafula Chibukati ya ce an dage zabe a wasu kananan hukumomi hudu a yankunan yan adawa a yammacin kasar ta Kenya zuwa gobe Asabar. Yankunan da aka dage zaben sun hada da Homa He da Kisumu da Migora da kuma Siyaya saboda dalilai na tsaro. An san barkewar rikici a Kisumu, inda aka harba wani mutum har lahira yayin wata arangama da ta faru tsakanin yan sanda da masu zanga-zanga, a cewar yan sandan yankin. Wannan zabe na zuwa ne sama da watanni biyu bayan da kotun kolin kasar ta soke nasarar da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta ya samu saboda kurakuran da kotun ta ce hukumar zaben kasar ta tafka. Sai da duk da haka, shi ma wannan zabe na jiya ya shiga rudani, domin shugaban yan adawa Raila Odinga ya jinye takararsa makonni biyu gabanin zaben, inda ya yi ikirarin cewa hukumar zaben kasar ba ta yi sauye-sauyen da za su inganta zaben ba, dalilin da ya sa ya yi kira ga magoya bayansa da su kauracewa rumfunan zaben.
Tsohon kwamandan mayakan sa kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan kasar Liberia, wato Prince Johnson, ya bayyana goyon bayansa ga tsohon fitaccen dan wasan kwallon kafar nan George Weah a zaben shugaban kasar da za a saki a wata mai zuwa. Akwai alamu wannan goyon bayan Johnson ya taimakawa Weah lashe zaben wanda a wancan zagaye ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a farkon watan nan, kasan da yafi na kowane dan takara, amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen ƙuri'un da ake bukata kafin a lashe zaben. A ranar 7 ga watan Nuwamba, Waya zai kara da mataimakin shugaban kasar Joseph Boakai, wanda ya samu kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben ranar 10 ga watan Oktoba. Sai dai Prince Johnson ya yi ƙaurin suna a matsayin kangarare a duk faɗin duniya, wanda ya taɓa fitowa a wani faifan bidiyo yana kurɓar giya yayin da yake kallon mutanensa suna kashe tsohon shugaban Liberia Samuel Doe ta hanyar azabtarwa a shekarar 1990.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke sa ido kan dakarun Amurka mai ƙarfin faɗa a ji ya ce har yanzu akwai al'amuran da suka shige duhu dangane da harin kwanton ɓaunan da ya kashe sojojin Amurka hudu a jamhuriyar Niger a ranar 4 ga watan Oktoba nan. A jiya Alhamis ne wasu manyan jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon suka gabatar da bahasi a gaban John McCain dan jam'iyyar Republican da sauran mambobin kwamitin cikin sirri. Waɗanda suka gabatar da bahasin sun hada da Robert Karim, mataimakin sakatare kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa, da kuma sojan sama Manjo General Albert Elton, wanda shine mataimakin daraktan kula da fannin ayyukan kundumbala na musamman da kuma yaki da ta'addanci. McCain ya bayyana cewa ya yi farin ciki da haɗin kan da suka samu daga ma'aikatar tsaron ta Pentagon, amma kuma har yanzu akwai batutuwa da dama da yake sanya sani. Menene dabarar? Kuma menene yasa aka bamu mamaki? Akwai tambayoyi 100 da ke buƙatar a amsa su, inji McCain lokacin da yake ganawa da manema labarai. Haka kuma Senator McCain ya ce yana son a fahimtar da shi yadda aka kwashe har kwanaki biyu kafin a gano gawar Sajela David Johnson, ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe a Niger din.
Limaman Yahudanci da Kiristoci kamar 300 na Amurka sun aika da wani rubutaccen sako ga hukumar ƙasar Isra'ila, suna roƙonsu da cewa su daina saida makamai ga gwamnatin ƙasar Myanmar, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce suna yi wa 'yan ƙabilar musulmin Rohingya kisan ƙare dangi. A cikin rahoton da suka yi jiya Alhamis, marubutan sun ce a matsayinmu na Amurkawa kuma Yahudawa, ba za mu taɓa goyon bayan Amurka ko Isra'ila su ringa ba da horaswa ko makamai ga duk wata rundunar sojin da ta dukufa wajen amfani da matakan rashin imani na ganin bayan wata al'umma mai ƙaramin ƙarfi ba. Haka kuma limaman sun ce a yanzu ma suna iya maimaita lafazin nan na cewa har abada ba za a sake ba, wanda suke amfani da shi a duk lokacin da suke tuna abin da ya sami Yahudawa a hannun shugabannin Jamus 'yan Nazi masu ra'ayin ƙyamar aƙidar Yahudanci. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Isra'ila ta yi amfani da lafazi mai ƙarfi wajen musanta cewa tana da hannu a tashin hankalin da ke faruwa a can Myanmar, ko da yake kuma wani ƙusar gwamnatin ta Isra'ila ya ce gwamnatinsu za ta yi abin da ya kira sabon nazari a kan makaman da take saida a Myanmar ɗin.
Sawa'i kafin a zo ƙarshen wa'adin da shari'a ta yanka kafin a sako ɗimbin bayanan da ke ba da ƙarin haske kan kisan gillar da aka yi wa tsohon shugaban Amurka John F. Kennedy, shugaban Amurka na yanzu Donald Trump ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da riƙe ɗaruruwan bayanan sirri dangane da wannan kisan aƙalla na wani lokaci na wucin gadi. A bayanan da suka bai wa manema labarai shekaran jiya Laraba, jami'ai sun ce nan take ba da ɓata lokaci ba. Hukumar tanadin kayan tarihi ta Amurka za ta bankaɗo takardu kamar 2,800 masu alaƙa da tarihin kisan. Galibin takardun dai duk suna mai da hankali ne kan tafiyar da Lee Harvey Oswald, mutumin da ya kashe shugaban la lokacin da ya je ƙasar Mexico watanni biyu kafin zuwan shugaba Kennedy birnin Dallas a ranar 22 ga watan Nuwamba shekarar 1963, wato ranar da aka kashe shi Kennedy.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, 'yan jamhuriyar Nijar mazauna Amurka sun fara mai da martani game da cece kucin da ya biyo bayan kisan sojojin Amurka huɗu da aka yi a can Nijar. Tahir Garba, shugaban ƙungiyar magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya da ke a nan Amurka, ya gaya wa Aliyu Mustapan Sokoto cewa fatansa shi ne a hanzarta wawar lamarin tun bai taɓa dangantakar da ke tsakanin Nijar da Amurkan ba.
Kamar yadda abin da muka fata dai abin a warware shi cikin ruwan sanyi kuwa, shi zan abin da solution kin da za a samu shi zan wadda za ta gyara ƙasashenmu ne biyu da Amurka da Nijar ke. Yawan duka wannan ƙasar biyu za su ci gaba da aiki tare don tattalin kare wannan tsaro da ake na a Nijar kuwa, tunda waɗannan sojan sun je ne don su koya ma sojan mu aiki na tsaron ƙasa da na ni ake cewa kariya da 'yan ta'adda kuwa waɗanda ga shigowa suna aikin ta'addanci cikin
kana ganin abin zai shafi alaƙar Nijar da Amerika?
Ina gani ban ce ba zai kawo wani a wani ko ya shahi abin ba zai kawo wani dogon sauyi ba kuwa, sai dai a ce za a ai mishi wani kwaskwarima kuwa, kamar in Congress yana son in abin da ya kamata gwamnati shi ma Congress shawara ne sai ya komo ta wajen su.
Man Tahir, na tuna lokacin da ake yakin Iraki, irin haka ta taɓa faruwa inda ya shafi Nijar, lokacin da ake cewa ana maganar uranium, kasan ƙasa ta fitana da uranium, ka tuna wancan lokaci ɗin ko? To sai gashi kuma a wannan karo kuma harkar soja kuma abin ya sake Niger kuma ta sake fitowa fili ana ta magana ta ya kuke ji kan wannan
to ai ka san lokacin wannan duka lokacin wannan yuronomikin da an kai duka wannan bayanin da an kai duka ba samu tabbataccen bayani bisa wannan abu duka dai kamar abubuwa ne aka ta gayi wanda aka zargin gwamnatin Niger ta saida ma wane ne abun an kai bincike cikakken shi ai abun ba haka ne ya bayyana ba ko
ne kware da gaske na tabbata kuna magana da mutanen gida a can Niger dangane da abin da ke faruwa yanzu me kuke ji daga can gida
to daga can gida me ake ce bayani zancen ya zanguda abun ne ya zanguda duk tunda bayanin da ake duka bisa ga wannan soza ne da ake suka abun da aka kashe a can Tongo abun nan walam da yake yammacin Niger kwa to gwamnatin mu dai ta yi Allah wadai da wannan abu kuma kun san da gwamnatin mu tana tsaye daka bisa ga abun nan kare ɗan Niger da abun nan ƙasar Niger bisa ga wannan aikin ta'addanci da ake abu ne matsala ta abun nan ka gani akwai yammacin wajen Mali akwai nan wajen Libya kuma akwai Nigeria don kuma muna tsakan abun garigima ne kuwa.
To mun gode Mallam Tahiru Garka kenan shugaban kungiyar magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya da ke nan Amurka yake bayyana mana yadda su ƴan Niger ɗin nan Amurka suke kallon abubuwan da ke faruwa. Mun gode kware Mallam Tahiru.
To na gode.
Madalla a jiya Alhamis aka sake gudanar da zaben shugaban kasa a Kenya zaben da aka yi ba tare da bangaren ƴan adawa ba bayan da shugaba Raila Odinga ya nemi masu kauracewa zaben Muhammad Lalu ya tattauna da Dr. MK Hassan malami a Jami'ar Penn State dake a nan Amurka wanda ke sharhi kan al'amuran siyasar kasashen Afirka inda ya fara tambaye shi irin tasirin da kauracewa zaben da ƴan adawa suka yi zai haifar
abinda zai faru shine zai kara raba kasar saboda kaga siyasar Kenya siyasa ne na kabilanci shi Uhuru Kenyatta kikiyo ne Raila Odinga Luo ne to kaman yammacin kasan duka magoya bayan Odinga din ne sauran yankin kasan ta gabashin kuma magoya bayan shi Uhuru Kenyatta ne so an yi zabe yanzu ba mu san ko ita kotun koli din me za ta ce ba saboda dama ya kamata ta yi zama ba ta yi zama ba shekaran jiya ko jiya ne cikin manyan jojin guda biyu kawai suka zo cikin bakwai to ba su yi zama ba dama ƴan adawa sun shigar da ƙara yanzu kuma ga zaben an yi shi wajen kusan rabin ƙasan ma ba su shiga zaben ba to zai ci gaba da raba ƙasan ne
To idan misali aka ce shi Uhuru Kenyatta ne ya lashe wannan zabe lura da cewa bangaren ƴan adawa ba su shiga zaben ba ya kike ganin wannan takaddama za ta kaya
eh to ka san mulkiyar demokradiya sai kana da goyon bayan mutane sosai wasu yankin kasan za su ga kaman su ba bayan kasan bane ba sa tare da gwamnatin kuma ka san da siyasar Afirka take kalubalen da zai iya samu kuma na biyu shine idan aka tattara sakamakon gaba daya kuma da yawa ba su fito zaben ba kaga kenan bai da karfin a fada aji sosai zai fama da rarrabuwan kawuna to kaga ta yiwu a sake komawa rikici a kotu kuma wanda ba mu san me kotun za ta yanke ba
amma za su iya kalubalantar wannan zaben lura da cewa ba su shiga takara ba su bangaren su Raila Odinga
za su yi wannan din saboda za su ci abin da yasa suka ki shiga zaben saboda duk abin da aka ce a jara din ba a jara ba
to a ƙarshe kana ga ina mafita ga wannan takaddama
eh to duk dai rigimar siyasa dole ne sai an zo an zauna bisa tebur zuwa wani lokaci don irin wannan idan ba daidaita ba shi yake jawo yakin basasa so ina ganin ita majalisar ɗinkin duniya da kungiyar Afirka daga baya dai za a kawo za a nemi ya shiga maganan dole ne dai sai an zo an zauna an sasanta.
Rayuwar Afirka lokacin sayan bambai lokacin zuwan turawan mallaka kasar.
Dr. M.K. Hassan kenan a tattaunawarsa da Mahmud Lalo. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon muke cewa karfe 1:15 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara cutar kwalara kan kashe kimanin mutane 95,000 kuma ta kan kama kusan mutane miliyan 3 da ke sa kasashe yin hasarar dala biliyan 2 na tattalin arzikinsu? Za mu dubi taswirar da kungiyoyin Majalisar Dinkin Duniya da kuma kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 suka gabatar na kawo ƙarshen kwalara kan shekara ta 2030. Abinda za mu fara dubawa kenan. Kafin idan da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Manyan kungiyoyi na Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa 50 sun gabatar da taswirar kawo ƙarshen ciwon kwalera kan shekara ta 2030, shekaru 13 kenan idan Allah ya kai mu. Burin sabuwar dabara shine rage yawan kisan da cutar kwalera ke yi da kimanin kashi 90 daga cikin 100 ta hanyar auna wuraren da aka fi fama da annobar wannan cutar. Kuma za a yi amfani ne da dabaru masu sauki kuma masu kaifi wajen rigakafin cutar ta yadda ba za ta yi tsanani ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shannon ce ta aiko mana da wannan rahoto daga birnin Geneva na ƙasar Switzerland. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana sa ran matsalar cutar kwalera ta munance a saboda rikice-rikicen da suke ƙara ƙamari da canjin yanayi da kuma ƙaruwar yawan jama'a. Yanzu haka ƙasashe 47 su ne suka fi fama da matsalar kwalera. A ƙasashe 20 daga cikin wannan adadi ne ake fama da annobarta. Shugaban da ke lura da sashen ɗaukar matakan gaggawa a sakamakon ɓullar annobar cututtuka na ƙungiyar lafiya ta duniya, Peter Salama, ya ce wuraren da aka fi fama da ɓullar annobar kwalera ba su da yawa, to amma kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen yaɗa wannan cutar.
Just to give you a sense of what we're talking about, in sub-Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target our water and sanitation and health interventions at those areas, we'll make a tremendous contribution to control.
Yace domin ya bayyana abin da yake nufi a yankin Saharan Afirka, kimanin mutane miliyan 40 zuwa miliyan 90 suke zaune a wuraren da ake fama da annobar kwalera. Yace idan za su auna ruwa da hanyoyin tsaftace muhalli da ɗaukan wasu matakai masu nagarta yadda ya kamata, to za a ba da gudunmawa sosai wajen ƙayyade ko kuma takura yaduwar cutar ta kwalera. Peter Salama yace tuni taswirar kawo ƙarshen kwalera ya fara taka muhimmiyar rawa a wuraren da ake fama da rikici. Misali,
we've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, the very effective use of oral cholera vaccine in a displaced population affected by conflict, and actually with tremendous results in a rapid decline of cholera cases in that conflict.
Yace sun ga misali a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Nigeria, amfani da alluran rigakafin da ake digawa a baki a sansanonin yan gudun hijira ya sa an ga raguwar kamuwa da cutar cikin sauri. Masana kiwon lafiya sun ce sabbin makaman yaƙi da cutar, kamar alluran rigakafin da ake ɗiga a baki, za su iya rigakafin kashe mutane da kwalaran ke yi. Sun kuma lura da cewa tun fiye da shekaru 150 kasashe masu arzikin masana'antu suka cimma burin rigakafin yaduwar kwalera a kasashen su. A saboda haka su ma kasashe matalauta za su iya kawo ƙarshen kwalera ta hanyar inganta ruwa da kuma hanyoyin tsaftace muhalli. To su kuma jama'a yaya za su taimaki kansu da kansu ne wajen kare kansu daga kamuwa da cutar kwalera? Kwanaki a lokacin da aka samu bullar annobar kwalera a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke Maiduguri jihar Borno na arewa maso gabashin Najeriya, na zanta da Dr. Mannun Mustapha, ƙwararre akan cututtukan da suke saurin yaduwa na jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka, ga kuma shawarar da ya bai wa jama'a akan rigakafin kwalera.
Ita wannan cuta matakin farko na kariya shine tsafta. Tsafta ta muhalli, wato ya zama cewa kamar irin waɗannan gurare da suke da cunkoso a IDP yanda za a samu a tsaftace muhallin daga na farko, a ce bayan gida baya shiga inda ruwa ake ana killace shi, akwai wadatattun baya wurin ba haya da bayan gida, an kuma killace shi daga inda ake abinci da kuma inda ruwan sha yake. Shine tsaftar muhalli da kuma tsafta ta dan adam. Shine duk wanda ya je bayan gida, kowa babba da yaro, ya zama an samu wadataccen ruwa da an wanke hannu sosai, kuma kafin a shiga harka abinci an wanke hannu. Sannan duk abinci da duk ruwan sha na farko a tafasa shi kafin a sha, musamman a halin da aka samu na annoba ta riga ta barke, zama duk ruwan da za a sha ya bacin kokari an tafasa shi kafin a sha. Sannan kuma abinci wanda yake dafaffen abinci an dafa shi sosai, in ko ba an dafa shi ba a ajiye shi a buɗe yanda datti da kura da iska za su ɗebo su shiga ba, wanda kuma za a ci shi ɗanye ya zama an wanke shi da ruwa mai tsafta, an wanke shi da ruwan gishiri inda hali. Kuma da so samu ne a ce duk wani abinci ba da farfe ba ya zama an ɗan ƙaurace mishi a inda wannan cuta ta ɓulla.
To daga batun kwalera kuma yanzu ga likitan ku nan, Dr. Muhammad Ladan zai yi kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya haji.
To za mu fara ne da wasiƙar Malam Husaini Abba Daban a can ƙaramar hukumar Daban ta jihar Bauchin, Najeriya.
To
yace wai da gaske ne rake yana maganin ciwon hanta idan aka yi yawanta shansa tare da sauran kayayyakin zaki irin su alewa da dai sauransu?
Wannan abin da ya bai maganin ciwon hanta hajiya.
Canfi ne ko?
Canfi ne.
To likita, tunda muna batun rake ne, akwai wani abin amfani da ake samu wajen shan rake?
To shan rake, akin san ta rake muke samun sukari.
To
sukari da sukari yawanci shi ne muke samu irin su, akwai in ka sha rake yana da abubuwan da ke sa yana narkewa sabai dan baka karfi, shine shi suke kira glucose da sauran abubuwan da ke ake yi. Wannan in ya shiga cikin mutum yana taimaka, yana sa mutum, yana ba mutum abin da zai sa jikinsa ya aiki sosai. Amma bai kamata mutum ya kasha da yawa ba, amma dai da kima dai alhamdulillah.
To saboda haka kamar yadda kace, abubuwan da muke samu a suga shi muke samu idan mun sha rake. Malamin ya saki wata tambaya.
To
yace wai shin da gaske ne ruwan biro yana haddasa cutar kansa idan aka yi rubutu da shi a fatar jiki?
Ruwan biro wannan ba dubbicin da ake ba, wannan bai sa kansa din fatar jikin ɗan adam.
A saboda haka shi ma dai canfi ne ko?
Shi ba wannan canfi ne.
To ina fatan Malam Husaini Abba yana kusa da shi da sauran masu sauraron mu kuma ya ji wannan ansa da ka bayar. To sai kuma wasiƙar Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace ana cewa wai wasu mutane suna warin kashi. Shin da farko yace menene warin kashi kuma menene alamominsa?
To abin da ke kawo tsarin ƙashi yawanci rashin tsafta na farko muka akwai waɗansu waɗanda abubuwan da suke ciwon lokaci zaga jikin mutum kullum rashin tsafta da kuma waɗansu har ma banda ma jikin har bakinsu ma komai wari yake.
Ana gadon wannan ciwo?
Ba gadon shi ba a gadon wannan ciwon. Abinda ya kama dai mutum ya kamata ya rinka tsaftace abubuwan da yake yi kuma kayayyakin da yake sa da saura. Akwai wasu mutane wanda suke da kaman irin ciwon ciki waɗansu wanda su kaman kai kusa da su. Suka yi kusa da su suka yi numfashi ko kuma suka buɗe bakinsu za ka ji wari to waɗansu akwai waɗansu mutane masu ɗin ciwo amma wannan ba shi da yawa. In dai mutum kowane lokaci ya tsaftace komai kuma har da haka yana da warin ƙashi ɗin ya kuje wani likita a duba shi sosai.
To likita
in mutum ya tsaftace kansa to wannan abubuwan ma yana raguwa ko ma ya wuce ga baki ɗaya.
To kamar irin mutanen da kake cewa idan aka kusance su in suka bude bakin su zaka ji wari din nan a su kuma akwai taimakon da likitoci za su iya musu ko kuma su kuma
akwai dan su wadanda cikin bakin su akwai kisa akwai dan kwayoyin halitta ake kira bacteria wadansu abubuwan suna da yawa a bakin su wadansu kuma akwai dan su iya ciwo daga cikin ciki in suka yana sa wari in sun bude bakin su a ji wari to irin wadannan akwai wani abu da ke faruwa cikin ciki ana iya ba su magani na rage wannan.
To su kuma masu warin ƙashin nan da kake cewa tsafta yana da muhimmanci din nan to akwai illar da yake jawowa ga lafiyar mai fama da irin wannan
ba wani illa sai dai kawai shiga mutane ne kawai ba za ka iya shiga mutane amma dai in dai ko kuma akwai wasu ko banda ma wannan akwai wasu kila mai in dai kana kawai ciwo a fatar jikinka ko gyambo ko wani abu to wannan shi ba yana kawo irin warin ne.
To tana yiwuwa kuma akwai wanda kila yana warin ƙashin bai san yana yi ba sai dan ya kusanci mutane ya ga mutane suna gudu?
Eh mai yiwuwa yana faruwa amma dai in kana da shi ai zaka san kana da irin wannan warin ƙashi din hajiya.
Ana dai iya warkewa tsare kenan.
Ana iya warkewa da tsafta da sauransu ana iya warkewa indai ka je wani likita za a bincika sosai.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu ko a madadin?
Dr. Lada.
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake fatar a huta lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Zaben shugaban kasar da aka saki a Kenya ya fuskanci cikas bayan da aka yi arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a jiya Alhamis yayin da aka gaza buɗe wasu rumfunan zaɓe a yankunan da 'yan adawa suka fi rinjaye. Shugaban hukumar zaben kasar Wafula Chebukati ya ce an ɗage zaben a wasu ƙananan hukumomi huɗu a yankunan 'yan adawa a yammacin kasar ta Kenya zuwa gobe Asabar. Yankunan da aka ɗage zaben sun haɗa da Homaye da Kisumu da Migora da kuma Siaye saboda dalilai na tsaro. Tsohon kwamandan mayakan sa kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan ƙasar Liberia wato Prince Johnson ya bayyana goyon bayansa ga tsohon fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan George Weah a zaben shugaban ƙasar da za a sake a wata mai zuwa. Akwai alamu wannan goyon bayan Johnson ya taimaka wa Weah ya lashe zaben wanda a wancan zagaye ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa a farkon watan nan. Kasan da ya fi na kowane ɗan takara amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen ƙuri'un da ake bukata kafin a lashe zaben. A ranar 7 ga watan Nuwamba, Weah zai kara da mataimakin shugaban ƙasar Joseph Boakai wanda ya samu kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa a zaben ranar 10 ga watan Oktoba. Shi dai Prince Johnson ya yi ƙaurin suna a matsayin kangararre a duk faɗin duniya wanda ya taɓa fitowa a wani faifan bidiyo yana kwaɓe giya lokacin da yake kallo ake kashe tsohon shugaban ƙasa na Liberia.
To madalla, masu sauraro kafin mu sallama muna taya muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda Garba Aliyu Ƙaraji murna auren 'yarsa Rashida Yusuf da angonta Ibrahim Isa wanda za a yi gobe Asabar idan Allah ya kai mu da ƙarfe 12 na rana a kofar gidan marigayi Isa Halil da ke bayan gidan Kanar Sani Bello mai ritaya a garin Kwantagoro jihar Neja. Allah ya ba da ikon yin taro lafiya. Da wannan ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahotanni da kuma shirin kallabi tsakanin rauna. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ita na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Jodo ne wanda ya haɗa shirin da kuma Jan wanda ya ba da umarnin shirin ya reda sauti ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima ka ɗan. Salamu alaikum.